tambaya ta 27 ka ambaci addu'ar tafiya amsa Allah ne mafi girma Allah ne mafi girma Allah ne mafi girma sarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan kuma mu bamu kasance muna da rinjaye gare shi ba ya Allah lallai muna roƙonka a wannan tafiya ta mu ayyukan kwarai da tsoranka daga aiki kuma wanda kake yarda da shi ya Allah sauke mana wannan tafiya ta mu ka nade mana tsawanta ya Allah kai ne mu abuci a wannan tafiya kuma halifan mu a iyalan mu ya Allah lallai muna neman tsarinka daga wahalun tafiya da kuma mugun gani da mummunar makoma a dukiya da iyali idan kuma ya dawo sai ya fade su ya kuma ƙara muna masu dawowa masu tuba masu bauta masu godiya ga ubangijinmu muslim ne ya ruwaito shi tambaya ta 28 wacce ce addu'ar matafiyi ga mazauni amsa ina bawa Allah ajiyar ku wanda abubuwan da aka bashi ajiya ba sa tozarta Ahmad da Ibn Majah ne suka ruwaito shi